Andrea Fiorino, Master Mix.
Master Mix.
Na internetu hledej na www.fiorino.dj.
Yo, yo, this is Richie from Park Street, and you listen to Andrea Fiorino, Master Mix.
Hi, this is Fabio Tosti from Italy, and you are listening to Andrea Fiorino, Master Mix.
Hi, this is Diana Waite, and you're listening to Master Mix Radio Show.
This is MJ White from New York City, and you're listening to my man, Andrea Fiorino, doing it in the mix.
Mixážním pultem Andrea Fiorino.
Thank you.
Master Mix.
Yeah.
Master Mix.
Oh, details, check Fiorino.dj.
Da 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 da
Andrea Fiorino Master Mix.
Na internetu hledej na www.fiorino.dj.
Thank you. za mixážním pultem Andrea Fiorino.
Na internetu hledej na www.fiorino.dj.